أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تاتبتك الله سبحانه وتعالى da ya sake hada mu a karatunmu na littafin babban malami Al-Barbahari littafi mai suna Sharhus Sunna inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na 7 a cikin wannan littafi mai albarka a sati da ya gabata mun tsaya a inda malami yake bayani akan abin da ya shahi hanyoyi wanda mutum yake bi ya bace shine yake bayani akan cewa huta daga hanya kala biyu ce daya zaka bi wani wanda shi bai san ba akan kuskure yake shi yana aikata abu kurum dan ya ga ana yi ko dan ya isko ana yi amma shi bai san ba kuskure to bin wannan shi ma bata ne dan zai kai ka zuwa ga bata shi kuma na biyu da yake kai ka zuwa ga bata shi kuma ya san laihi ne ya san abin kuskure ne ya san ba daidai bane ya san bata amma a duk da haka kuma zai tura ka akai to wannan shine malam yake kira da dallun kuma mudillun kuma shaytanun malit wannan batacce ne kuma mai batarwa kuma shaytani ne ma a cikin wannan umma to shine sai malai ya ci gaba da cewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa alam rahimatullah annahu la yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman faman za'ama annahu qad baqiya shay'un min amri al islam lam yakfinahu ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqad kadzabahum وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم فهو مبتدع ضال مدل محدث بالإسلام ما ليس منه ما لك تيوا كسني الله ما رحمه تيوا لا يتم إسلام عبد مسلم تمتم بزي تكبأ hatta ya kuna muttabi'an har sai ya zama mai bi ne mai bin me mai bin alqur'ani mai bin me mai bin sunna ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shine ke cewa hatta ya kuna muttabi'an musaddiqan mai gaskatawa musalliman haka nan ko mai sallamawa yace fa man za'ama dukkan wanda yake tunanin annahu qad baqiya furqatan ay qad baqiya shay'un min amri al-islam cewa akwai wani abu da ya saura daga cikin al'amurra na musulunci lam yakfinahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wanda sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam basu kawo mana ma basu bamu ba yace faqad kadzabahum haqiqan kade ta su yace wa kafa bi hadha furqatan wa ta'nan alayhi kuma wannan ya isa mutun ya raba kanshi da su kuma wa ta'nan alayhim da kuma tutarwa a gare su fa huwa mubtadi'un wanda yake irin wannan ikrari dan bid'a ne dallun kuma batacce ne mudillun mai batarwa muhdithun fil islam ma laysa minhu mai kirkire a cikin musulunci wanda baya ciki shine sai malamin shan yake cewa fadan malam da yake cewa annahu la yatimmu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an shine sai yake cewa fadin malam wannan kalima kamar ciko ne na zance da muka fara sati da gabata kenan ciko ne na zancen baya yace muttabi'an la mubtadi'an ka zama mai bi ba mai kirkirowa ba musaddiqan la shakkan mai gaskatawa ba mai shakka ba aw mutaraddidan wanda zai ringa taraddudi akan abubuwan musulunci ba bukatar haka bai dacewa a gare ka ka ringa shakka akan abin da Allah ya ce ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace musalliman mai sallamawa mai ake yin mai sallamawa ya'ani musalliman lil kitabi was sunna mai sallama ma littayin Allah da sunna ingantacciya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace li anna hadhihi al umur yace saboda wa'annan al amra yace mahallu taslimin waje ne na sallamawa idan aka ce ma Allah ya ce kaza to ba waje bane wanda ka ringa cewa kai a ganin ka ba waje bane da ka ringa cewa ya saba ma tunaninka ba waje bane da ka ringa nema kai munakasha kace bar a tattauna dai ba a buƙatar ra'ayinka kuma ba a buƙatar munakasha kawai biza ka sallamawa ake yace walaysat mahalla jidal ba jidal ba jayya yace nusallimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ana sallama ma Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam kenan uwa mu rike wannan ka'ida duk lokacin da abin da ya shafi addini aka ce mana Allah ya ce kaza to kada ka ba kanka wahala ka ba kwallowarka wahala ka je ka fita daga musulunci ba ka sani ba daga an ce ma Allah ya ce kaza sallamawa ake ko shiru ake akan baki daga an ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza ko yayi kaza ko an yi kaza a gaban shi bai ce komai ba to wannan shi ma sallamawa ake ya zama sunna ya zama abin bi ayoyi da yawa sun tabbatar da haka wa bi'ullah wa bi'ur rasul kuma Allah da'a kuma manzo sallallahu alaihi wasallam da'a haka a wata aya ke cewa falyahdari al-ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun si hankali masu saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan suna saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fitina za ta same su ko kuma azaba mai raddi za ta same su kenan kaga saba ma umarni ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fitina take biyuwa ba shi yasa sallamawa ake idan ana so a tsira daga fitina kuma daga azaba da Allah subhanahu wa ta'ala to bare zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ai ba a taba zama lahiya ba in ya kasance an tuku hujjar saba ma Allah daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله yake cewa yana buga mana misali a wata alƙarya ce kanat aminatan mutma'inna tana cikin aminci tana cikin jin dadi ya atiha rizquha ragadan min kulli makan arziki daga ko ina yana zuwa wurin su yana isko su فكفرت بأنعم الله تكفرت ما wannan ni'imar ta Allah fa azaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un shine malamin suke cewa a duk lokacin da ka gani a wata kissa an ce maka an jujjuya al'amuran wasu al'umma an musu azaba ko an darkake su ko an walakantar da al'umma ko an musu tsawa to wai kakkai tsammahani kawai labari ne aka baka da dadin labari dan kai ma ka sani cewa idan ya kasance za ka kafirce ma Allah za ka kafirce ma ni'imomin Allah za ka duƙo wajen saba ma Allah kai ma al'amuran da Allah ya birkita su sai birkita ma al'amuran birkita ko da a ce ba a birkita inda kake zaune ba to rayuwarka za a birkita ta ko
ko da kana cikin jin daɗi na yalwa sai ka rasa jin daɗi na zuciya. Akwai da yawa kai kana rayuwa da abin da kawai za ka ci ka sha hankalin ka kwanta ka yi ibada, akwai wanda zai rike garin nan shekara da shekaru, amma irin nutsuwar da kake da shi ne da irin wannan nutsuwa ba hali ba ne, ba wani abin duniya ba ne nutsuwa, kawai zuciya cikin kunci take. Ka annama ya sa'adu fi sama, kamar wanda yake nema ya je sama, zuciya tana cikin kunci. Saboda malamai daga ba suka ce fasara wannan ayat, mutum yana yin sama kamar iska tana rigewa, iska mai ƙarfi idan ka wuce wani mataki na sama babu irin wannan iska da ke da kai a nan duniya. To in ka je can wani wurin in ka je da oxygen ma za ka rayu a sama. To haka mutum wanda bai cikin nutsuwa zuciyar sa ta kasance cikin kunci kamar wanda yake kokarin zuwa mutum. To zaman lafiya ka kawai saba ma Allah ya saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana gadar da fitina, yana gadar da juyin juyi halika al'amuran ka baki daya. Allah tsare mu. Sai yake cewa faman za'ama annahu qad baqiya shay'un min amri al-islam lam yakfinahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace faqad kadaba, yace dukkan wanda yake tsammahani cewa a cikin al'amuran na musulunci akwai abin da ya saura wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musu kawo mana ba, shine yake cewa faqad kadaba. To hakika wannan kamar ƙaryata sahabban ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, duk wanda yake tsammanin cewa akwai abin da yake da kai a musulunci amma sahabbai basu bamu ba, to kamar ƙaryata sahabban wannan ne yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan addinin sa kawo mana. Shine malai yake cewa man za'ama anna sahaba qassaru, wanda yake tunanin cewa sahabbai sun rage fi bayanil haqq, wajen bayani na gaskiya, wa tawdihi, da bayanin addinin nan, yace wa hamlihi lin nas, kuma da isar da musuluncin nan zuwa ga mutane. Yace an rasul sallallahu alaihi wasallam, da yanda suka dauko musuluncin nan daga manzo sallallahu alaihi wasallam su kashi zuwa ga mutane, sai yake cewa wa yaz'amu annahu lahu majalan an yatakallam, yake tunanin cewa sahabbai sun rage wani abu dan haka shi ma iya da damar ya ce wani abu a cikin musulunci, aw yujifa shay'an, ko kuma ya ƙara wani abu a cikin musulunci, yace aw yujifa shay'an, ko ya ƙara wani abu a cikin musulunci, yace fa hadha yuridu sharra bin nas, yace to wannan ba abin da yake nema yace illa sharri ga mutane. Duk wanda yake tunani irin wannan yana ganin sahabbai ba komai suka bayar ba, basu kawo shi ba yanda ya kamata, basu kashi ba a yanda aka basu, yake ganin yanzu ma akwai ƙari, kuma shi ma na iya ƙarawa ko shi ma na iya sauyawa. To wannan yana tsammanin cewa ne, yana tsammanin cewa sahabban nan sun yi ƙarya da suka ce sun isar, kuma wannan sharri ne yake nema ga al'umma. Saboda me yace li anna sahaba, saboda sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ma taraku mimma sami'u min rasul sallallahu alaihi wasallam, basu bar ba komai daga abin da suka ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace aura aw shay'an illa ballaguhu lil umma bi amanatin, yace ko suka ga wani abu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya aikata, yace sai sun isar da shi zuwa ga al'umma tare da amana. Yace wa bayyanuhu lil umma, sun bayyana shi ga al'umma. Yace walidhalika yuqaddar tafsiru as-sahabati ala tafsiri ghairi, shi yasa malamai idan aka kawo tafsiri na aya sai aka ce ga tafsirin da sahabbai suka yi, ga tafsirin wani malami ne, to tafsirin sahabbai shi ake dauka a gaba, tukun shi ne wancan malamin zai zama ciko. Idan kuma sun ci karo da juna na malamin ake waje a dauki na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda a gaban su ayat ta sakka, kuma sun san me yasa ta sakka, kuma su da za su yi aiki da ayat ga yanda aka koya musu su yi aiki da ita, kenan idan suka fasara maka ita su ne a hakku da su san me ya ta kunsa a kanka. su babu an tsakanin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sahabi ce ma zai ra'ayina ko sabitu ko qala ko kunna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yi kaza sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai kaman sun rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysa al-khabaru kal mu'ayyana gani ya kurji su a gaban su komi ya fa Jabir bin Abdullah yake bada labari wani hadisi yake ta wata rana muna cikin wata wani balaguro mun dawo daga wani yaki haka sai suka tsaya a wani kori suna zaune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai kewaya haka sai ya tashi shi Jabir sai ya dauki buta da ruwa sai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman inda zai kasance mutane ba su ganin shi yana neman inda ke da ko nutsi ko ice babu sai ta iya mini sa sai isko wani ice Jabir yake fada yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama ganyen ice rishi haka yace me ka biyo ni da izinin Allah kawai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ka biyo ni da izinin Allah ice ya biyo shi kawai reshen wannan yace kamar an rike akalan raƙumi haka yake bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi iske ice na biyu shi ma ya rike rishin shi ce ka biyo ni da izinin Allah shi ma ya biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi suka manzo sallallahu alaihi wasallam inuwa haka ba wanda ya ga wannan abin sai Jabir bin Abdullah shi yana shari annabi irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kammala sai isko Jabir sai ce me kaga inda na tsayan nan yace eh sai ce ka je ka cire ice ka raba shi gida biyu zaka iske ka aje rishe guda a dama rishe guda a hagu sai ka dawo kawai shi cire ice iske wurin ya aje rishe guda a dama ya aje rishe guda a hagu mai dawo yana dawowa sai ya kihe kasa hakuri shi ya ga mu'jiza kaya guda a gaban shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullahi wannan abu ya ni wannan abu an ce mun je aje ice a wuri kaza da mata mi kira kai a sai ce kabarruka ne guda biyu wasu bayan Allah ne a kwance a wannan wurin babu alamar kabari amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam an sanar da shi azaba ake musu bin dai yawan yi da mutane yake dai kuma wasa yake da wasu arin shi wannan iccen da aka dora musu kan ya bushe ta kan yi Allah sauka musu daga azaba da ake musu kan kai kan ya bushe sallallahu alaihi wasallam to yanzu katiba ga gani irin wannan abu da ya faru a gaban Jabir iya kallo itti aka ce dawo ya dawo da izinin Allah kai kaje ka ce ma iccen ya dawo ka gani ya dawo ko biya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wannan misali ne na kamar irin rayuwar da suka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne a hili suke gani konkare to idan suka ce maka kaza a addini wannan mutanen sun kai a kaddara su sun kai amshina su a bannin kowa to idan kaga abu aka ce ma sahabbai ma ba haka suka yi ba ko kuma sahabbai bisa aikata kaza to kai ma ka sha ma kanka lafiya ba addini bane in dai kaga sahabbai bisa yin abu to ba addini bane saboda wa'annan bayan Allah su manzo sallallahu alaihi wasallam suka bi sau da kawa dai bayan dai duk abin da yake aikata suna kokarin aikatawa sai ke cewa لانهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه يسبوا المجرم من رسول صلى الله عليه وسلم ne kuma sun ji aure shi alquran wasami'u minhu alahadith sun ji aure shi alquran sun ji hadisi aure shi wasami'u minhu bayan alquran kuma suka ji bayani na alqurani mai girma wa ra'u amalahu kuma suna zamna akai aiki da alqurani yace fa naqalu dhalika bi amanatin suka naqalto mana wannan abu da amana yace fa hum lam yatruku shay'an sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam musu bar komi ba yace fa man za'ama annahum qassaru don da yake tsammanin cewa sun rage wani abu wataraku shay'an sun bar wani abu lam yuballighuhu fa innahu kadzabun muftari cewa sun bar wani abu sai sadda shi ga al'umma to wannan makaryaci ne dalun mudillun atacce ne mai batarwa yushakkiku an-nas fi dinillah yana sa ma mutane shakka ne a addinin Allah wa fi hamalatihi da waɗanda suka dauke da addinin suka dauko shi a bayan su suka isar da shi zuwa ga al'umma wallazi ayyadaka bi nasrihi wabil mu'minin, yace min sahabati rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daga sahaban manzo sallallahu alaihi wasallam. Ai kai wannan ayi Allah yace huwal ladhi ayyadaka binasri wabil mu'minin, Allah ya taimake ka, ake ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ne yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam huwal ladhi ayyadaka, Allah shine ya taimake ka binasrihi, da nasarar shi. Sai yace wabil mu'minin, kuma tare da mu'minai. Ai kai ka san wa'annan mu'minan ba na yanzu bane ake magana akan su, wa'annan suke rayuwa da tare da shi, da su ake, su ne suka dinga huta jihadi tare da shi, da su ne ya rayu, da su ne aka yi komi, da su aka watsa musulunci. Kai yanzu inda ake alqur'anin nan da ya sabka a lokacin su, su da suka haddace shi, su Zaid bin Sabit, su Ali bin Abi Talib, su Ubay, manyan mahaddata, su Abdullah bin Mas'ud, inda ake shiru suka sake koya ma kowa, kai ka same shi. Inda buzamna ba suka rubuta shi, kai ka same shi. To wanda suka ma irin wannan aiki, irin wannan babban alkhairin, suka isar ma da musuluncin a wajenka, su ne kake ganin abin walakantawa, su kake ganin sun rage wani abu. To shine malam Anas yake cewa duk wanda kaga ya zo ya kawo irin wannan shubuhai, yace ai sahabbai ba komai sai ka kawo ba, da komai sai koyar ba, ko kuma yake nema ma ya nuna maka sahabbin ba na kirki bane ba, to wannan nema ne yake fata musuluncin fata-fata. Yace wa huwa yukhawwinu sahaba kama hiya tariqatu ahli bid'ah, yace masu walakanta sahabbai ne kamar yadda hanya ce ta masu bid'ah. Yace yukhawwinuna sahaba wa yattahimunahum, suna walakanta sahabbai kuma suna tuhumar su da tuhumomi daban-daban. Min ajli an yusqitu alwasita bainana wa bain rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba dan wani abu ba, dan su kayar da tsakanin da yake da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tsakaninmu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karni wajen 14 ne, shekara 1400 wannan da aka hijira kenan. To kaga tsakanin mu da lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1445. To wa'annan bayan Allah su da suka rayu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin, ko ta suka yi gari gari, har akwai sahabin da aka ce ya zo wajen Allah sa, ko uku ba. To kaga haka suka yi ta yawo cikin Afirka nan, su ne Libya, su ne Misra, su ne Inani, haka suka wasu, kowa ya ta yi isar da saƙon da ya samu daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam. Bilal manzo sallallahu alaihi wasallam yana rasuwa bai jima ba a garin ya bar garin, Bilal bin Rabah bai jima ba a garin ya bar garin, ya ta yi can yana tawazi. Sai wata rana ya gashi ya shigo garin Madina, aka zo aka tattare shi aka ce ya kawo kira sallah, irin na lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam, kuma da ya kira sallah gari ya kwashi kuka, kowa ce yake ya tana mana manzo sallallahu alaihi wasallam, shi ma ce abin da yake hana shi ya zauna a Madina, shi ga wanda ya saba ma kiran sallah ya sallah, idan ya zo shi ya kiran sallah kuma bai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba, shi ne ya ja sallah, yace hankalin shi tashi zai, yace shi yasa ya bar garin bai iya zama ya sha jama'a wani kiran sallah. Bilal bin Abi Rabah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dan aljanna ne tun a nan duniya, yana daga cikin baiwa ta masu kiran sallah, daraja ta suka samu ba karamar daraja ke da ku ba kiran sallah. Na'am, ka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la asma'u qur'an 'alayka amami fil janna ya bilal, ina jin karan takalminka a cikin gidan aljanna. Manzo sallallahu alaihi wasallam mutarana sai dan kwanta haka, irin wannan dan mulki haka da ake, to shi manzo sallallahu alaihi wasallam realite ce ake nuna mishi. Mafi yawa in yayi mulki, shi mulkin shi gaskiya ne, babu ba irin nan bane da kowace shirme yunu wa dinka, shi manzo sallallahu alaihi wasallam mulkin shi kawai realite ce, kamar ana so a nuna mai abu sai a yi dan jangadiya da kawai sai ga abin ya bayyana, sai a nuna mai kaza da kaza, to an nuna mai gidan aljanna, kuma har yaji ga Bilal nan yace me kake yi, yace in yi arolashi ta kare zai sake wata kuma ya raka abu ya raka cin aikin da yake. Manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yayi bayanin cewa mai kiran sallah alamun da ta fi dogon wuya a kiyama, daga an gansa an san suwa ne, yana da cikin kadalarsu an ware su, iya da fadala sosai, kullun kana kira ashhadu an la ilaha illallah, duk sallar da za a kai ne kake kira kace ayita hayya ala salah hayya al falah,
la ilaha illallah wannan kalimar la ilaha illallah Musa alayhi salam yace ya Allah ka bani zikirin da zan ringa yi ni nawa kawai special Allah ce me kaje ka ringa la ilaha illallah yace a wannan aikuwa nayi sai ya ce duniya sama da abin da yake cikin ta da ƙasa da abin da yake cikin ta duk abin da yake duniya aka dora shi a skeli aka dora la ilaha illallah a skeli la ilaha illallah ta jannatin Allah fadalata ba karama bace fadal la ilaha illallah ka gani kullun kai kake kiran irin wannan akwai fadala sosai akwai abin da sai dai mata Allah ba mu lada to kaga duk wanda yake nema ya tuhumci sahabbai nema ne yake ya kada musulunci mu sani cewa sahabbai wa zabi ne na Allah ya zabe su Allah subhanahu wataala a cikin ayoyi daban-daban yanzu misali lokacin da aka kirawo da aka zano annabawa cikin suratul an'am ne tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi yace narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub yace kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun yace wa kadhalika najzi al-muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'il wa yasa wa yunus wa luda wa kullan faddalna 'ala al-'alamin wa min aba'ihim wa zurriyyatihim wa ikhwanihim yace wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim daga cikin iyayensu da zuriyarsu da ƴan uwansu sai ce wajta bainahum sai muka zabe su a cikin suratul hajj yake cewa Allahu yasdafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah ne yake zaba ko daga cikin mutane ko mala'ikai zaɓi manzon da zai aiko kenan kaga zabi ne na Allah manzon ci ko to muje ƙasa wajen wannan ayi wajahidu fillahi wajahidu fillahi hatta jihadi yace mi wajtabaku sabai da aka ma magana aka ce wajahidu fillahi hatta jihadi ku yi jihadi saboda Allah hakikanin jihadi sai yace ku wajtabaku shi zabe ku kenan kaga yanda aka zabi manzanni haka sabai zabin su Allah tunda yace ku wajtabaku wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj millata abikum ibrahim wa sammakum almuslimina min qablu fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas kaga sahabbai zabi ne na Allah kuma haka Abdullah ibn Abbas ya tabbatar a hadisin shi yake cewa an duba zukatan mutanen duniya kakaf ba zuciya ta zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka bashi annabta ta karshe shi zababbe ne cikin zababbu sai da aka tace aka tankare aka zabi manzo sallallahu alaihi wasallam haka kuma da za a zaba ma annabawa wanda za su taya su aiki sahabban su kamar yadda shi ma annabi Isa na da ko wai za qala Allah wai za qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah yake ce ma hawariyin su ai hawariyin su ne sahabban shi to kowane annabi yana da sahabbai to aka diba aka zabo ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai wa'inda ba kaman na kowa ba jajirtattu nagartattu wa'inda sun yarda su mutu saboda manzo sallallahu alaihi wasallam sun yarda su badarin saboda wannan addini su ne aka zaba aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam wa'inda sahabban wanda kake ji ana yawan an fata sunan su har kiyama ta tashi ran suka bada da komai da suka bada saboda addini ne ya ci gaba Umar bin Khattab ya taba dauko rabin dukiyar shi kakab ya kawo ya ce gata duka duke misali a ce kana da 1 miliyon bakin arzikinka kenan ka raba ya ka dauko san miliyan ka kawo ka ce ni ga wannan a je a ƙara a je a yi jihadi saboda Allah Abubakar bin Siddiq shi da ya tai a ce misali mulkin ce shi sai dauko ta duka dungurungun shi kawo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar ya ce tun daga wannan sallama ma Abubakar da na tsammani ba wanda zai kama ni a wannan abin da ne yau sai ga Abubakar shi ya kwaso duka duke shi ya bayar aka tambaye shi mi karma yallan ka yace Allah da manzon sa Abubakar Siddiq to haka sahabbai suke kowa idan ka duba tarihi akwai aikin da yawa musulunci wanda a yanzu mutanen yanzu yana da wahala ka samu wanda zai yi wannan kokarin Khalid bin Walid komanda ne yake yayi lokacin da kanye musulunta musulmai sun sha wahala hannun shi kanye musulunta babban komanda ne yake shine yake cewa lokacin da zai mutu
yace ma nama ta ainihin shubana kada Allah ya sa idan matsurata ya barci yace babu wani duhu na kibiyoyi babu wani duhu na abukan gaba babu wani rukuki wanda bamu shiga ba azima na ciwo mu fadi mu tashi a yanke mu a mana kaza yace gashi nan jiki na babu inda babu tabu yace amma gashi ban mutu da takobin ba a saman garo na zan mutu yace ba dole bane ba in kai kaje yilin daga a can zaka rasu kamar yana gaya ma masurata ne ba wai zuwa yilin daga ba zai sa a mutu yace gashi nan mun shiga mun mutu ban mutu ba gashi a saman gadon mu zan mutu ya taba zuwa wani gari zai bude garin da yake to dama aka zo babban gari dama duk mafi a garuwan katanga gare su sai aika dan sako ce su musulunta ka da aka ji aka yi musu yace to in buka musulunta ba za ku ba da jizya in buka ba da jizya ba kuma ya fakku zari sai wani dattijo ya fito da gari sai ya ce yo menene addinin naka sai ya gaya ni shi addinin mu shine addini na Allah wanda shine ya halicci kowa ya halicci komai shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake kaza sai ya ce to a garin nan tsaya kashi mu muna da wata guba a garin nan duk wanda muke so mu hallaka da wannan goba muke hallaka shi ko kibiyoyin mu ita muke ciki muke samu na halbi da su guba ce duk wanda ya shata bai rai ko dabba ce in ta shabarta musu in gaskiya ne abin da kake wadin Allah shi yake kashi shi yake rayawa shi ya halicci komai wannan guba za mu kama kasha in kasha in dai ba ta ma komai ba mu yarda musulunta hali yace ku kawo suka kawo bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama kawai ya sha lattijan ne ya tsaya yake kallon shi aka kwana aka tashi ba kai komai yace wa mi komai yace to ku zo musulunta wannan shine addinin gaskiya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah muharrin musulunta garin dukan shi khalibin walid kaduba guba ya dauki riske shi so da gari musulunta ya yarda yayi yaqini ya tabbatar lalle addinin nan gaskiya ne kuma da gaskiya yake su ne musu hakan masu shan guba su rayu saboda wani shiga musulunci kai su ne abin zaki a wurin kai yanzu su ne zaka ringa nema ka kama shubha akan su ka ringa cewa sun yi kaza eh dama mun sani aqida ingantacciyar aqida gangariya wanda za ka yi ka huta dama sahabbai ba ma'asumai bane ba mala'ikai bane ba annaba bane amma sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam in za a zo a yi sondage ba mutanen kirki a cikin tarin al'ummomin dari da tun daga manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu babu wani karni wani siyakal dake da kai mutanen kirki kamar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam babu shi kuma waɗannan bayan Allah ka yarda zabi ne na Allah Allah ya ce ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah kuskure da ake samu wani sahabi yayi laifi kaza ko yayi laifi kaza ko ya aikata zanibi kaza dama mu dama mun san cewa sahabban nan suna iya aikata laifi kenan ba abin tada hankali bane ba amma su ne suna zamune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar dukkan wanda ya muni kadiya da gangan ya nemi zaman shi a gidan wuta su za su yarda sun yi ka sanin wace wa musulmin nan na gaskiya ne tunda a gaban su ake wahayin a gaban su komai ya sauka annabi yace wanda ya mun kadiya da gangan ya nemi zaman shi a gidan wuta su za su riske kansu wuta su ma annabi kadiya baiwa kai ma ba ka yarda ba yanzu ka wadi magana ka san annabi ba shi bai wadi ta kai ka ce annabi ne wadi ba kai ba wannan tsoron idan ka me kariya da gangan kai ka yarda an ce ka nemi zaman ka gidan ka ka batar da mutane ne dauki magana sai da ita ba ka san ba ya je kuma shi can ya je ya watsa ya ce a batun ka ji ka zama kamasho duk wanda ya aiki da wannan magana kuma tabbas annabin bai wadi ba kai ka kirkiro mi magana ka ce ya wadi duk wanda ya dauke ta ya aiki da ta laifi a kanka tashi hankali da kirkiro ba kadan bane ba amma annabi kariya to sahabbai da su ma annabi kariya yana da wahala wannan mutanen amintattu ne bayan Allah kuma dole mu ringa musu fata na alkhairi mu ringa ambatan su ambato na alkhairi duk wanda yake tunanin cewa sun rage wani abu a addini to wani yana nema kawo mu shubha ne a cikin addini sahabbai ba su rage komai ba shi yasa ba abu kowa dama ba ya kawo wani abu sabo a addini wanda ba na sahabbai ba in dai ba sahabbai bane suka fahimci kaza suka yi aiki da shi aya ga yanda sahabbai suka fahimce ta hadisi ga yanda sahabbai suka fahimce shi to wannan shine addini duk abin da ya fita daga wannan kadirkin ai maganar Allah da manzon shi akan fahimtar su sahabbai to ba addini bane zaka yi su in kana ganin abu kaza ya kamata ma a kawo ya kamata a kaza in baka yi hankali ba zargi ne zaka ringa yi musuluncin bai cika ba kenan yanzu ne zaka cika shi shi yasa mallam yace a rihe wannan kofa sallamawa ake yi kawai a huta abu in Allah ya ce ai bi ake abin manzo sallallahu alaihi wasallam yace ai kawai bi ake babu rage babu kari shine zaman lafiyar musulmi sai mallam yake cewa wa min aina ja'ana hadhal qur'anu hadhal ahadith wa hadhal fiqh illa min hamlihim wa tahammulihim anir rasul sallallahu alaihi wasallam yace humul ladina hamaluhu lana warawahu lana kamilan kullun ala qadari ma wahabahu Allah yace wa kullun ala qadari taqatihi ma taraku shay'an min dinillahi illa ballaguhu kama tahammaluhu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hum mawdi'u thiqah لأن الله اختارهم لصحبة نبيه والحمل عنه والرواية عنه اختارهم الله لذلك فيأتي من يتهمهم بالتقصير أو يتهمهم بالنقص لا يقول هذا إلا ضال مدل يريد أن يقطع صلة الأمة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي يتي يقطع صلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ما حضرنا مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سمعناها وبيننا وبينه قرون فالصحابة الأكرمون رضي الله عنهم هم الذين بلغونا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمقام الصحابة في الدين مقام عظيم ولا يتهمون ولا يتهمون أنهم أخفوا شيئا أو كتبوا شيئا ولم يبينوه ما لم بيان دي أنا شين بيان دي مكي أزو cewa alqur'ani mai girma hadisai fiqhu ibada duka gabaki ɗaya sahabbai ne suka dauko mana ita daga manzo sallallahu alaihi wasallam so koyar da mu wannan abu kowane sahabi ya rawaito mana gulgudan abin da zai iya gulgudan abin da ya samu gulgudan lokacin da yana nan akai abu abin da ya samu na hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam yace kuma wannan bayin Allah Allah ne ya zabe su domin su ma wannan addini hidima dukkan wanda yake tuhumar su da ragewa ko cewa sun bisa ka komi ba ba komi bane suka bayyana mallam yace to wannan batacce ne mai batarwa so ne yake yanke alakan mu ya yanke kamar tsanin dake da kai tsakanin mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba wanda ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam a hili suka yi magana da shi ya bashi don da yazo ce maka yana ganin manzo sallallahu alaihi wasallam a yanzu ko wannan zance ne irin na shahu labari shuni wanda bai da asali wanda ba zance bane ba na malamai kawo zance ne na wasu wanda suke so su ranga wa mutane damwara addini suke cewa wai a yanzu ma suna gamuwa da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan damwara ce addini ya tabbata babu wani wanda zai gamu da manzo sallallahu alaihi wasallam a yanzu a yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya taso da kabari sun gamu yanzu babu wannan magana addini wannan duk wanda ya kawo wannan magana daga ka yarda da ita ya kare da kai daga ka yarda da ita ya kare da kai saboda kawai yanzu yana iya ce maka dazun gamu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mun kaza karga karin tun asali cewa yana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jiya mun hira da manzo Allah ya ce mun kaza azuma ya zo mun ce mun yi magana ta kaza da kai sallama da kake yi he rage ma ita ce to annabi ya ce a rage ko dauko na abu sabo ya ce maka wannan ma da zai kaga shi ma ya zama mi ya zama wani sahabi ko yanzu wanda ya ce ma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ba a jima ba bidiya akwai ta yana yau shi wani cai ai manzo Allah koya mai qur'ani tun daga warko har karshe tun daga fatiha har nasi qur'ani ai ai na yaji a kankashin wani icce mai ruwa da lulluba haka aka zauna su bi suka zauna aka koya mai tun daga alhamdu har nasi manzo Allah sai sai koya to kadi ba gani to yanzu kaga wannan kuma mabiya ke da koyi tewa kuma suna kabbara suna jin dadin abin da yake wuce yanzu dirrar da yazo ce musu kuyi kaza shakka da su akai suka sun yarda cewa na ganin annabi to kaga irin wannan hanyoyi ne ake bi na batar da al'umma wasita ɗaya ce ta kasammi annabi yace ko mi annabi yayi shine ta hanyar abin da sahabbai suka rawaito su suka rawaita da shi daga an bude wannan kofar shikenan an kare kowa ma sai na da rawani yace kawai ya gama da annabi yace mai kaza ya gama da annabi yace mai kaza shikenan yanzu kowa ya iya kawo addinin shi ya kirkira yace annabi ya bashi kuma kai kace ana ganin shi kansu wallahi kowa ce wata dole al'umma sai an kokari an riye ta wannan zance ne kurum amma bai da asali a cikin addinin Allah wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to dukkan wanda yake irin wannan abu yake tuhuma sahabbai malamai sun tabbatar man cewa dan bid'a ne kuma batacce ne mai batarwa sai malaka cewa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa alam rahimakallahu annahu laysa fi sunnati qiyasun ولا تضرب لها الامثال ولا تتبع فيها الهوى فيها الاهواء بل هو التصديق باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف wannan magana ta malam yace wa alam rahimak Allah kasani Allah ya ji danka sai yace annahu laysa fi sunnati qiyasun cewa a sunna babu kiyasi a mun san kiyasi ko a abin da ke ni da sunna anan asalin littafin zaka kuma asalin littafin sunan sharh sunna malan da ya dora wannan suna na littafin da yake sharh sunna bayana nihin ba hadisi bayana nihin ba sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nihin sunna at-tariqa at-tariqa wace tariqatul islamiyya at-tariqatu allati wajib 'ala al-muslim an yattabi'aha ita ce hanya ta addinin musulunci to shi malam yana nihin aqida aqida ta musulmi ita ce kini da as-sunna to shi ne yake cewa laysa fi sunnati qiyasun a sunna babu qiyasi kina aqida babu qiyasi duk abin da ya kasance aqida ce ta musulmi to babu qiyasi da wani abu kace misali ana iya qiyasin kaza akan kaza tunda addini a fikihu akwai qiyasi na'am ina hata mun gane me ake cewa qiyasi eh a kwatanta misali wani hukunci zai zo babu aya babu hadisi akan al'amarin amma sai ai qiyasi da wani hukunci daban sai a musu hukunci ne sai a musu hukunci ne misali a dauki shan taba yau ba kaga shan taba babu nassi tunda lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ba shan taba babu wani nassi da yace shan taba haramun aya bata ce ba hadisi bai ce ba ba a kama sunanta ba kamar da aka kama sunan giya kamar da aka kama sunan kwaya kaga giya manzo aya ta ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihu haka shi kuma abin da ya shafi kwayoyi wiwi ce drug ce mitece duka wannan kananan kwayoyin da ake comprimé ne siro ne wanda ake sha dai ai mai gabaki ɗayan su kuma suna kalkashin hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin haram duk abin da yake sa mai haramun qaliluhu wa kasiruhu kadan ko da yawa kau haramun yanzu dan ka dauki giya kuyar guda ka sha da kai da wanda ya sha butali duk lai guda ya sha giya ka sha giya ba wani bambanci dukan kun sha abin da yake sha mai abin da aka haramta abin da aka haramta to yanzu tilda ita taba bata sa mai ita ba kiyasin ta da mi da giya ba kiyasin ta da mi da suwi suwa ne ba ba wani sani ba ita taba wani hukunci da ta shiga da shiga hukunci na kalkashin ayatul Allah yake cewa wala taqtulu anfusakum bi aydikum kada ku kashe kanku da kanku da hannunku ita kuma bil ittifaq kowa ya sani likitoci sun bayyana su ma masu shan sun sani ko ma sai da masu rubuta sun ce tana provoke cancer tana kaza cuta ce wata ke iya halaka mutum kuma tana halakawa to tilda Allah ya ce kada ku kashe kanku da hannunku kai kuma gashi nan kana shan abin da yana iya kai ka zuwa ga halaka shikenan zama haka wannan an yi kiyasin aya da kuma wannan hukunci da yake abubuwa da yawa na zamani suna zawa na technology ko na cigaba wanda babu nassi a kansu kenan aka tashi hukunci sai a dauko hukunci ayi kiyasi da wata aya ko da wani hadisi sai a bashi hukuncin su shikenan ya zama hukunci kuma tabbatacce ne kuma haka za a aiki da shi a shari'a ina hata an gani to shine yace mafi fil sunna mafi kiyas annahu laysa fi sunnati kiyas babu kiyasi a cikin sunna ana nihin babu kiyasi a aqida inda bangaren aqida ne babu shine malaka a sunna al murad biha huna yace al aqida lianna hada al kitab fi mawdu' al aqida wannan littafin yana magana ne akan aqida wal aqidatu hiya sunna aqida kuma tace sunna yace wa hada al kitab ismuhu sharh al sunna summiyat sunnatan lianna al sunna hiya al tariq an sami sunna saboda sunna ita ce hanya wal aqida tawqifiyya idan kuma aqida tawqifiyya ce abu ne wanda ba motsi ba ce shi babu ra'ayi babu ina ganin babu ina tsammani babu mai yuwa babu cewa kamar kaza a'a kawai ita abinda kawai yazo kawai sallama ake bi ake aqida babu dubara babu wani biye-biye shine ma da yake cewa la majal li ziyadati fiha abadan babu wani majali babu kofa da zaka karu wani abu aqida babu yace madaruha ala ma jaa anillahi wa rasulihi tana aqida tana kahuwa ne tana zuwa tana zawwa ne akan gwalgwadan yanda Allah a wanda yazo daga wajen Allah da manzon shi yace wa ma khalafa ma jaa anillahi wa rasulihi fa innahu batilun wa dalal yace kuma duk abin da ya saba ma abin da Allah ya ce da manzon shi yace to wannan abu ne mara kyau kuma yace fa haza ma'ana qaulul ulama innal aqida tawqifiyya shine ma'anan malaman suke cewa ai ta aqida tawqifiyya ce la yadkhulaha alqiyas babu qiyasi me tawqifiyya ko abu ne wanda tawqufi ake daga an ce ma Allah abin da yake aqida ne na ayi magana ce ta Allah ta manzon shi kawu shuru ake a sallama bi ake kawu ba a tunanin a kawo abu ko a kara ai yace la yadkhulaha alqiyas lian alqiyas inma huwa fi masal alfiqh saboda shi qiyasi yana shiga ne cikin harkokin fiqh sai ma lace wala tuttaba fiha alahwa la yuqalu fi alaqida ma wafaqa alhawa yukhas aqida ba a cewa abinda ya daidai tunanin ka shi zaka dauka ba wani haka na aqida wa ma khalafa alhawa yurad abinda ya sa'a ma ra'ayin ka ko tunanin ka ko hankalin ka ko ilimin ka kace me da zakai da abin da sa'a ma tunanin ka kace me da shi zakai kai baka amshe shi ba addini kai baka aiki da shi ba addini sai abin da daidai da kwallonka sai abin da kwallonka ta yi amsa to kana zaka amsa ai abubuwa da yawa addini yana kawowa wani kawai imani zakai imani zakai saboda ba wani abu ne wanda zaka iya gani kamar yadda a rayuwarka ba komai ba kake gani ba komai kake gani ba a rayuwarka yau duk wanda aka tambaye shi ina kan shi yake ya san inda yake ina hannun shi yake ya san inda hannun shi yake ina kwashi take ya san yana iya gwada maka yana iya tabawa kaga wannan abu ne daga cikin ahili amma babu tin za a yi ka ce ma mutum ya gwada ma hankalin shi ina yake ya gwada maka shi kuma amma ya san yana da hankali amma babu shi ahili babu shi a hannu babu shi kamar mahadi haka babu shi aka ce mutum ma bai da hankali sai ka rasa to me za a siyo a misali ya samu hankalin me za a yi rankulasi babu wata piece ko amma mutum ya kaji an ce koda shi ta lalace kaji ana tunanin a sama mutum koda ko to amma hankali ba babu rai babu sekur amma kuma kana da shi kai imani kana da shi kuma kai imani dan uwan kana da shi amma ko ba a san ba a ina yake ko ba a san ba ya kamar shi take kuma amma kai yarda akwai shi to haka abubuwa daya na addini idan Allah ya ce kaza ko ya ce akwai kaza ko za a yi kaza kawai shiru ake a sallama kamar yadda ka sallama ma abubuwa jiwa da kake rayuwa tare da su babu wani majali da ka dinga tunani ka ce kwallonka kai baka gane ba ko gani a'a babu wannan abu a harka Allah babu wannan abu ba dole bane ba sai tunaninka ya gano abin da Allah ya ce kaza tunaninka a kusa yake kwarai annabi Musa da yace yana so ga Allah ne Allah ya ce mishi lantarani baka yi gani na malamai sun aka samu rabo kai wasu suka ce ai inda aka ce lan ana nihin hal abada kenan ba ka gani aka ce musu a ai akwai a Qur'anin ma inda aka yi anwani da lankin kuma aka ce kuma ana gani kuma aka hudu kuma abin yana yuwa a sake neman shi misali da aka Yahuda aka ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat aidihim ba za su dinga fatan su mutu ba saboda abin da suka aikata amma a cikin kuma Qur'ani a wata aya suke cewa wa qalu ya maliku du lana rabbaka liqdi alaina na'am suke roƙon mai tsaron gidan wuta ka roƙa mana Allah mu a kashe mu wuta kuma a cikin aya ta ce walan yatamannahu ba za su taɓa fatan mutuwa ba amma gashi sun kuma aya ta nuna cewa a gidan wuta sai sun meme ta kene da aka yi amfurwayin kalmatu nan lan tarani bana ne abadiyya bace ba sarmadiyya har abada baiwa ga Allah saboda wasu ayoyi kuma sun ce ana ganin shi a gidan aljanna kuma ana ganin shi ma a taron kiyama wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira lillazina ahsanu alhusna wa ziyada kaga wannan duka abin da suke nuna cewa mi ana ganin Allah duk da cewa a ta me yasa na kawo wannan misali anan duniya idan dan adam ba a me ba idan da zai iya ganin Allah ya zamana lahiya amma a halittar da za a maka a lahira halittar da za a maka lahira tana iya ganin Allah yana iya rise ga Allah yanzu haka abubuwa da yawa ga sanan muna suna cikin mu suna rayuwa tare da mu daga an sa ta na'ura sai gansu ga sanan ake dewa kuma ga wannan na'urar microscope din ake ce mishi sai ga wasu abubuwa ga su suna ta yawo da muke rayuwa tare da su cikin lumhashin mu cikin iskar mu cikin wane ne amma idan bai gani ba amma ga wata na'ura kuma ta gani kenan abubuwa da yawa suna faruwa muna rayuwa tare da su ba mu iya gani ba mu san ba ma akwai su amma ko mun yarda akwai su to haka Allah subhanahu wataala yayi abubuwan shi da yawa akwai habitu da yawa kuma akwai kudirar shi akan dukkan abin da ya baka labari kawai gaskatawa ake so kai kada ka ce hi hankalinka ya gano duk zaka imani da shi in kai haka barin hanya zaka yi kafurci saboda akwai abin da kawai kace hankalin naka zaka sa baka iya ganin barin halitta ba a gwada ma ba abin gashi ba a gwada maka kade kanza amma kuma tabbas abin haka ne abin haka ne Allah yake cewa fa in lam yastajibu laka fa alam annama yatabi'una ahwa'ahum ومن عدل من اتبع هواه بغير هدى من الله duk wanda basu amsa maka ba basu yarda da addinin nan ba ka sani cewa sarran su ne suke bi shi kuma babu wanda ya hibata kamar wanda yake bin sarran shi haka Allah wada cikin sutur qasas haka yake cewa kuma waman adallu mimman taba hawahu bighairi hudan min Allah yace bal huwa tasdiqu bi athari rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala sharhin kawai gaskatawa ake idan labari ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tambayi yaya kuma ba a nema a ce sai an yi wani bayani ka ce kai ka didita abin da kun lokacin kwana zaka dauka ba a yin wannan wala yuqalu lima ba a ce me yasa yace kaza ba a kuma ba a tambaya ba kaifa kawai Allah ya al'amarin shi ba a wannan tambayan in an yi ka tani ka gano me yasa a shari'a Allah ya ce ai kaza an ka tani ka gano to wannan ya kara maka imani misali sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mi sallah amma ba mu san ba miye ne sirrin da yake koyi a cikin sallah sai Allah yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana al fahsha tana hana munkari kenan duk wanda ya tsaya da sallah in dai yana yin ta yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba ka same shi ba yana sakin hanya kamar yanda wanda bai yin ta zai sakin hanya ko da a ce wata ran an samu ya sakin amma ba a same shi ba gadangadan yana sakin amma Allah saboda sallar wannan tana karawa mutum imani tana sa mutum ya ringa tsoron Allah ko da a ce bai cika ba amma dai zai rage cikin al'amuran shi kaga wannan an gano haka misali a cikin misali zakka da Allah ya ce a baka tu'khazu min aghniyaihim wa turad ila fuqara'ihim za amshi zakkai da aka fallanta ta fa ana so ne a samu yadda za a rage radadin talauci a tsakanin mutane tunda wala kad faddalna ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah faddala wani akan wani a wajen arziki haka sunna ta Allah take haka annaba su ma wala kad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd mutane ba daidai ba muke an faddala wani akan wani Allah faddala wani a wajen dukiya akan wani to idan Allah ya taimaka kana cikin masu dukiya dukiyarka ta kai wani mataki a kewaye da kai a cikin ƴan uwanka da waɗanda kake rayuwa tare da su ko ne kake neman kuɗi tare akwai wanda suna cikin hali na talauci idan ka huda zakkai sai ka kira su sai ka ba wani a ciki ko mutum ɗaya ko mutum biyu shi ma ya je ya juya fadi shi ma ya huda ba wani me yasa saboda a rage da talauci ba hawo jika bibi ba haka ba haka can jika wani yanzu zai kashe ta ita kuma ana yi ne saboda a rage da talauci ka hudda misali miliyan 10 zakka sai ka kira mutum uku ka ba su da tebur gare shi sai ka kira shi ka ba shi miliyan 2 kanti zai shekara mai zawa ya gare ni abinda za a yi wa gare shi yana dan zuwa yana dan cewa wannan jika ɗari biyu a Kano sai ka bashi miliyan biyu me zai yi shi ma ka ga ya tashi da yaran mota ne ka bashi miliyan biyu sai shi ma ya sayi mota shi ma ya ringa zuwa yana yi ka gani an rage mi wannan ukun da ka raba ma ita ko mutum biyar misali in miliyan goma ce mutum biyar din nan da ka raba ma ita bari insha Allah sun taimaki mutane da yawa ko ba su da zakka ba sun taimaki mutane da yawa su ma wanda aka taimaka su ma su taimaki wani sai ga al'ummar ta taimaka ma juna kuma an rage abin haka ake wajen zakkai kaga shine hikimar da Allah ya sa yace a bari zakkai ba wani sai ba shugaba ba ake ba kowa ake ba a talakan ake da ba in kaga an shugaba ya sa bakin shi a rage zakka ya amsa to yana so ne ya lura cewa idan aka bar mutanen ba wada zasu ba sai amsa sai raba ma mutanen shi ma ya amsa ba ci beki sai ba da kaga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci be cin sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cin zakka duk zakkar da ake bada bai taba cin ko guda ko dala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da zuriya kafin su ba su cin zakka duk sun sadaka idan kace kai sharihi ne to wallahi ku kura kanka inda aka baka zakka ko miliyan 100 ce ka dangana inda sharihi ne kai ka dangana inda ka dauki wannan riga ka sama kanka saboda in kace kai sharihi ne sabazir ce kai dan gidansa annabi to su kuma gidan su annabi sun sadaka eh jikan shi ya taba daukan dabinu na sadaka sa baki yasa hannu ya kulkuce shi ya gutu shi yace ba ba cin sadaka to in ya amsa ma ko an kawo in ka ji ma an ce an tattara a lokacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam talakka ne ake kiraya eh ba ya ana musu su ma su ce sun yi to kaga wannan hikima kenan ta yin ta ba da sadaka to a shari'a ko azu abubuwa da yake wanda Allah ya bayyana mana ga sababi da yasa aka sharanta musu to amma wasu abubuwan ko mu sani yanzu misali me yasa ake sallah sau raka'a biyu me yasa ba raka'a goma bace baka san ba me sababi baka sani ko baka gane amma Allah ya san me yasa da ake tsaye da hannu haka a rinka kadawa baka san me yasa baka sani ba duk akwai abubuwa da yawa a shari'a ba dole bane ka san hukuncin su amma an ce baka kai to me ake so gare ka kawai ka bi sami'na wa ata'na shine al'amuran addini babu tambaye-tambaye babu abin insha Allah ta'ala nan zamu dakata insha Allah wanda muka fada daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi